Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Ma saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 16 ga watan Mayu na shekarar 2017 a shirinmu na yanzu za ku ji martanin da gwamnatin jihar Zamfara Abdulaziz Yabi ya maida game da rahotannin da ke zargin cewa ya gina wani kasaitaccen hotel da kudin gwamnati Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa da Sanata Aliyu Sabi Abdullahi akan abin da ake ciki game da kasafin kudin bana. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin a ganinku me ke sa akan sami yawan takun saka tsakanin fadar shugaban kasa da ƴan majalisar dokokin Najeriya game da batun kasafin kudi. Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-5655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mai baiwa kasar Amurka shawara kan harkokin tsaro HR McMaster ya faɗi yau Talata cewa bayanai game da ta'addanci da kuma barazana ga harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa waɗanda shugaba Donald Trump ya tattauna kansu da jami'an diplomasiyyar Rasha a makon jiya sun dace kuma san hakan bai yi wani lahani ga majiyoyin bayanan sirrin Amurka ba. McMaster ya ci gaba da kare bayanan da ya yi ma manema labarai jiya Litini cewa yadda kafafen yaɗa labaran Amurka suka nuna cewa Trump ya bayyana wasu muhimman bayanai ga ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma jakadan Rasha a Amurka Sergey Kislyak cewa tana yiwuwa kungiyar ISIS ta shigar da wasu bamabamai cikin jiragen sama ta wajen boye su cikin ƙananan kwamfutoci ba gaskiya ba ne. Shugaban Amurka ya gana da Lavrov da Kislyak a keɓe a ofishinsa na Oval da ke fadar White House a makon jiya. Wannan bai ɗaga mini hankali ba ko ƙanƙani a cewar McMaster wanda shi ma ya kasance a ganawar ta ofis ɗin Oval. Wannan tattaunawar ta dace kuma ta dace a yi kuma bisa ga tunanin waɗanda suke musinyar bayanai ta sirri da Amurka. Sam shugaban ƙasa bai jefa wata majiya cikin haɗari ba a cewar McMaster.
Mako guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fassatar da Turkiyya ta wajen bayar da umarni a bayar da makamai ga kurdawan Siriya ya karɓi baƙuncin shugaban Turkiyya ɗin Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa yau Talata a fadar White House. Ana kyautata zaton za su fi mai da hankali ne akan wannan takaddamar da kuma sauran tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Siriya yanzu haka. Amurka na ɗaukar dakarun kurdawa na ƙungiyar YPG a matsayin abokan tafiya a yaƙi da ISIS da kuma ƙoƙarin da ake yi na koran mayakan daga tungarsu da ke Raqqa. To amma kuma ita Turkiyya na ɗaukar ƙungiyar YPG a matsayin ta ƴan ta'adda saboda alaƙarta da ƙungiyar kurdawa ta PKK wadda ta shafa shekaru 10 tana yakin sunkuru a Turkiyya. Shugaba Erdogan ya kira shawarar baiwa YPG makaman Amurka abin da ya saba ma dangantakar Turkiyya din da Amurka wadda ke da matakar muhimmanci. To amma a makon jiya gabanin wannan tafiyar Erdogan ya ce yana kallon ziyararsa zuwa Amurka a matsayin wani sabon babi a hulɗa Amurka da Turkiyya.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin wani taron gaggawa a yau ɗin nan Talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan. Kwana guda bayan da kwamitin ya Allah wadai da gwaje-gwajen tare kuma da barazanar kakaba mata ƙarin takunkumai. Jiya Litini kwamitin ya nuna alamar yana shirin ɗaukan matakin ladabtarwa kan Koriya ta Arewar saboda abinda ko mutun ya kira halin bujirewa mai cike da tsokana game da buƙatar tun farko ta cewa ta kawo ƙarshen duk wani shirin makaman nukiliya. A wani bayanin haɗin gwiwa wanda ƙasar China ma ta goyi bayan sa, kwamitin ya bayyana abinda ya kira matuƙar damuwa game da takaddamar da gwajin wato kaddamar da gwajin makamin da Koriya ta Arewa ta yi ranar Lahadi, wanda Koriya ta Arewar ta kira makami mai linzami na tsakatsakin zango wanda ya yi tafiyar tsawon kilomita 787 kafin ya fada cikin kogin Japan. Hurucin kwamitin ya bayyana kaddamar da wannan makamin da take-take mai matuƙar janyo tashin hankali da ke ci gaba tayar da jijiyoyin wuya a yankin gabashin Asiya da sauran wurare.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban kungiyar gwamnoni a Najeriya, gwamnan jihar Zamfara kuma Alhaji Abdulaziz Yari, ya yi taron manema labarai inda ya karyata zarge-zargen da wasu kafofin yaɗa labarai suka yi masa bisa ga wasu bayanan da aka ce hukumar EFCC ta fitar cewa ya gina wani katafaren hotel a birnin Lagos na zanzurutun kuɗi dala Amurka miliyan 3 daga kuɗaɗen nan na Paris Club, wato rarar kuɗaɗen basussukan da gwamnatin Najeriya ta tsara aka biya gwamnoni. Gade ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa.
Gade ƙarin haske da gwamnan jihar na Zamfara Aziz Yari ya yi bayan da neman tambayar menene ƙarin haske dangane da wannan zarge-zargen da aka yi masa a ciki har da maganar mayar da waɗansu zunzurutun kuɗaɗe naira miliyan 500 da aka ce wani na hannun damansa ya yi.
To na farko abin da zan tambaya, su kuɗi ne an ce an ba da su ba loka su ake a kai su wani ɗaki ya ajiye ba, a banki ake ajiyewa ko babban banki ko kuma bankin hulɗa na yau da kullum? Sannan kuma akwai kamat account ɗin da kuɗi suke shiga kuma suke fita? To na farko dai zan yi mamaki kwarai da gaske inda za a ta'allaka cewa irin an naɗa kuɗi kamar kimanin dala miliyan 3 na gina hotel ko kuma ina gina hotel. So lokacin da na ji wannan labari, da yake ba shi na fara gani ba, an ce ne a rahoton wata takarda da ake kira da Nation ta kudu maso yamma cin ƙasar nan cewa ta ce wani gwamna yana gina hotel da kudin Paris Club. To na san zarge-zarge na mutanen jarida da sauran al'umma akan ma shugabanci yana da yawa. To na san taƙila za a ce a jiha shi ne ko kuma abu wani abu kama da wannan. So sai ga shi da jiwa rana sai aka ce aini ne ma. To sai nema mamaki daga ina, sannan kuma ta hannun waye, sannan a yi wani wuri a Lagos? So Umar, gaskiyar magana shi ne ba wai in gina hotel ba a Lagos banda koda square meter guda wadda mallaka ta ko mallakan wani a madadina, ita gaskiyar magana. So amma a lokacin da naga wannan, gaskiyar magana shine ban natsu ba. Dalili shine na san da cewa akwai abinda a ƙarƙashin ƙasa, saboda haka matakan da ɗauka yanzu shine cewa zan garzaya kotu da kuma EFCC da kuma wanda suka bada rahoto su tabbatar ma al'umma cewa wannan hotel ina take, sannan ina kaɗai kuɗin nan, kuma wane ba, kuma ina suka shiga, kuma ya aka yi hotel ya zama nawa, ai ƙarin akwai. Amma dai don masu saurare, wannan magana da kowa ya yi ta, shi ɗan jirgin da ya yi ta, da an ka ce da wanda ya ba da labarin a hukumar EFCC ɗin, ina son gaya maka cewa wannan kiran ƙarya ne wanda yake bayyananne.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Majalisar Dattawan Najeriya ta ce har yanzu kasafin kuɗin bana bai kai hannun shugaban ƙasa mai riƙon ƙuriya ba, saboda akwai wasu ɓangarorin gwamnati da ke dubin ƙwaƙwafi saboda kada a samu ɓaraka kamar yadda aka samu a bara. Mai magana da yawun Majalisar Dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi shine ya bayyana wa muryar Amurka haka a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
Maganan kasafin kuɗi distinguished, akwai zargin cewa kun yi gyare-gyare wanda ba bisa ka'ida ba a kasafin kuɗin shekara 2017 ɗin nan. To me zaka ce a game da haka?
Magana biyu. Da farko dai, demokradiya ta ba da dama kowa ya irin tsokaci da magana da yake so yi. A na fahimta, majalisa ta bi hanyoyi bisa ka'ida na kundin ƙasa da kuma tsarin demokradiya wani yin aikin ta bisa wannan bukata na kasafin kasa da shugaban fadan shugaban kasa ta kawo dama can bukata ce mu kuma a matsayin mu na wakilan jama'a mu ne constitution kundin kasa ta ba mu dama nan mu tsaya mu tantance abin da aka kawo sannan mu amince to ashe ko idan wannan ita ce tsarin duk abin da muka zantar a ƙarshe banga inda zargin cewa mu ba mu bi ka'ida ba ya hito
in dai kun riga kun yi aiki kun amince da kasafin kuɗin ana kyautata zaton kun riga kun kammala aiki akan sa ne gaba daya
eh to wannan ina ganin rashin fahimtar yanda aikin majalisa take shi ya kawo wannan amma bisa wannan dama yanzu zan yi dan takaitaccen bayani na abubuwan da ya kamata a ce ta faru a cikin aikin da muke yi a ranar da muka zauna Alhamis na makon gada ta wuce da zauren majalisar dattijai da na tarayya suka zauna suka tantance suka amince da kasafin kasan to kawo wannan lokacin committee na appropriation na wa'annan majalisun guda biyu abinda suka yi shine sun zauna sun aiki tare sun dubi abubuwan da ya kamata su duba tare kuma inda akwai watan shakku ko kuma ƙarin bayani suna sheda ma shugabannin majalisa su kuma su kawo watan su kai wannan magana zuwa ga fadar shugaban kasa don a tantance yanda aka yi aiki kenan kuma a ƙarshe ana fahimta kasafin da aka kawo kasafi ne wanda bangarorin duka suna sanar da yanda aka yi aikin nan lallai ƙarin da jama'a za su gani shine shugaban kasa ya kawo watan kasafin trillion 7 da ina jin digo 2 da wasu dan kai mu kuma da muka zo muka yi aiki muka duba muka kai kasafin zuwa trillion 7.4 da wasu abubuwa akai wannan ƙarin ta samo nasaba ne daga dan gyara da majalisa ta yi wanda dama can bisa kan tsarin kasa akwai abin da ake kira medium term expenditure framework wata kwarkwaran kasafi ne wanda ke nuna yanda kasa take son ta kashe kuɗi cikin shekara 3 to ita waga bukatar sai an amince da ita an zartar da shi ya zama doka sannan ake kawo kasafin wannan shekara
Madalla a gaida Madina Dauda yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin a ganinku me yasa ake yawan samun takun saka tsakanin fadar shugaban kasa da ƴan majalisar Najeriya game da batun kasafin kuɗi sai a kira a bayyana ra'ayoyi
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 2-2-2-5-5 domin a bayyana ra'ayi 2-2-2-5-5
Mun samu kira na farko daga Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Da Jauro Biri daga jihar Adamawa.
To Mallam Jauro muna jin ka.
Wato abu da na gani ni a hankali na. Yanzu su jan majalisa. Suna so su yi aiki wato suye su ne kawai ba sa so su bi umurnin da gwamnatin tarayya ta bayar a yi aiki da shi sai dai su zauna su tsamaci abu da su
to Mallam Jauro dai mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka amma kuma layin ka ya katse yanzu bari mu je Kaduna Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna malami na Kaduna ko kana jin mu to malami daga Kaduna ko malama daga Kaduna ita ma dai ga dukan alamu layin ta ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayoyi yau kamar yadda muka bayyana muku muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin a ganin ku me ya sanya ake yawan samun takon saka ko kuma ake takaddama tsakanin fada shugaban kasa da ƴan majalisa a Najeriya musamman ma idan aka zo ga batun kasafin kuɗi. Mun samu wani kira daga Jigawa.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Jigawa?
Mai magana Muhammad Usman Soja, unguwar Jibrin Kaugama Local Government, Jigawa State.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
Dangane da wannan maudu'i da kuke magana a kansa.
Eh.
Wato abin da yake kawowa takun saka tsakanin ƴan majalisa da fadar bangaren shugaban kasa. Ba komai bane, san zuciya ne na ƴan majalisun yake shigowa ciki ne kawai ba wani bane.
Komai ne dalilin da yasa kace haka?
Ai saboda dukkan yawancin abubuwan da suke fito a bukatun su ne kake gani idan ko da ƙari za samu zaka ga bangaren bukatun su ne suke kawowa suke san zuciya suke ƙari a ciki.
To Malam Muhammad Usman Soja kenan daga Jigawa, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Zaria.
Barka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana.
Mai magana Alhaji Hassan Marafa, baka shan ruwa sai Zamzam daga tudun wada Zaria, jihar Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Marafa, baka shan ruwa sai Zamzam, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya ne ina ganin kaman wato wajewa ne ma. Wato demokaradiyya tana so ta bunƙasa a Najeriya, ni ana fahimta fa.
Muna jin ka.
Kowane ɓarayi yana so ya nuna ikonsa na wato abin da tsarin mulki ya bashi. Ta kowane ni ban ga aibu ba. Su ƴan majalisa suna iya fitinye su kare abin da murukar ƙasa ta ce. Shi kuma ɓarin zartarwa suna iya cikin su su kare abin da lokacin da shi kenan kawai. Saboda haka in ma an ce ba a fahimta ba, a je kotun interpreting.
To Alhaji Marafa kenan, baka shan ruwa sai Zamzam daga birnin Zazzau. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi. A tsakanin fadan shugaban kasa da kuma ƴan majalisa akan maganan budget na kuɗi. To a gaskiya mu muna so ƴan majalisa dai su duba da idon rahama su gani, saboda su ne suke duba kasafin kuɗin ƙasar nan, su kuma fadan shugaban ƙasa suke tura musu. To ya kamata su duba su gani, su tausaya ma ƴan Najeriya saboda halin da muke ciki, su duba kuɗin nan su sa mana hannu saboda su tura mu fadan shugaban ƙasa a taimaki jama'a. Saboda a gaskiya ana cikin ɗan wani hali na matsatsiyar rayuwa. To idan suka sa hannu suka tura ɗin shi.
To Ayuba Garba Imam, layin ka ya goce, da mun ji ƙarin bayani sosai daga gare ka, amma yanzu bari mu sake komawa Zaria. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Abdulhamid Abubakar ne daga Kwarbe, Zaria City.
To Malam Abdulhamid, muna jin ka.
To wannan ƴan majalisan gaskiya suna san ransu ne, ba su so Babu Buhari ya mana aiki ne, kawai su suna san ransu ne gaskiya. In an ce shine zartar, to su ba za su so zartar a ce shine aiki ba. Su sun fi so su dinga sa mishi, suna babbata mishi abubuwa. Gaskiya wannan ƴan majalisa su suke mana wannan kafan angulu, ba ruwan Babu Buhari.
To amma Malam Abdulhamid, ƴan majalisa ba suke wakiltar jama'a ba?
To ai ba su dawowa, muna ganin su. Ai wallahi ba su dawowa, muna ganin su. Ina ma muke ganin su, mu mun zabe su ma sun tafi ne, ko ganin su babu yi ballantana su ji shawaran mu.
Ba kuma ta hanyar da za ku iya neman su ko gaya musu
koken ku.
Kash, mun so dai mu ji ƙarin bayani daga Malam Abdulhamid daga Zaria, amma shi ma kuma ya samu matsala, layin shi ya katse. Amma har yanzu dai a jihar Kaduna mun samu wani kira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Madan Dauda, barka da aiki. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, kana lafiya?
To lafiya, naunace Maryam Dauda.
To muna jin ka.
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan abin da yake faruwa, tun farko shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari ya ɗan yi kuskure wanda yake ya kamata a ce duk abubuwan da ya kamata majalisa ya shiga ya nuna, amma ya ce a yi demokuraɗiyya. To mun yarda da wannan ƙwarai da gaske, demokuraɗiyya. Amma kin ga ƴan majalisan nan, tsakani da Allah, ba sa son Buhari ya wa talakawa, ayyukan da aka zabe shi domin duk wanda zai tashi in yunwa yake ji talab zai ce baba Buhari ne duk abin da zai ce baba Buhari ne to ba a sawa hannu ba ta ba abin da mutuna gaban kansu ne kawai suna so su dakushe wa talakawa san Buhari ko mu abin da muke so mu ga ƴan majalisa baba Buhari Allah ya kara mai lafiya amma muna nan muna son baba Buhari kuma Allah da su yi wa talakawa abin da suka zabe shi don ya musu
to Alhaji Musan Garo mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna
to Alhaji Musa Garo so kalati ajja madam sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a tarawar tarihin Najeriya
to Mallam Murtala kana lafiya
lafiya Alhaji madam da su a gaskiya di kuma abinda zan sai na fahimta shine cewa an ce fa idan kida ya canza dole rawa ma ya canza to abin kawai da na fahimta ya kamata a ce akwai tuntuba da karkashin kasa abinda nake nufi ba wai a ba da taji ko nawa ba kila kafin akwai rashin fahimtar juna ko kuma akwai tuntuba kafin a aika musu da wani sako majalisa saboda jam'iyya ɗaya ne kuma jikan jam'iyya ɗaya ne to ya kamata a ce to ga kwallonan na zan ba wa na fasin in ya zo kawai ka mika ta shiga cikin raga ba wani dogon yanka da sauransu abin da ya kamata a ce ana yi da tsakanin fadin shugaban kasa da majalisa kenan da fatan za a tashi lafiya
to mun gode Mallam Murtala kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar
wasanni a takaice
labarin wasanninmu na ranar yau zai tare ne a jamhuriyar Niger inda a ƙarshen makon da ya gabata kungiyoyi na rukuni na 1 da na 2 da suka samu ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin shugaban kasar wanda za a yi final ranar 3 ga watan Agusta idan Allah ya kai mu suka sake haduwa da juna a filaye daban-daban na kasar inda a garin Arlet a jihar Agadez a Kokana Football Club ta yi banza da Espoir Football Club ta birnin zandar bayan sun share minti 90 suna dafsawa sai daga nan aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida inda Akokana ta Agadez ta yi nasarar ci 3 da banza gabar Espoir din Mala Labi ɗaya daga cikin masu goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta zandar din cewa da Espoir yayi muna karin bayani game da yanda suka ji da wannan rashin samun nasarar
kofin na shugaban kasar a wani zamu te gaskiya komai yana tafiya daidai kan kallo da ma shi ai balo tana tafiya da hali tunda su sun yi muhali role ne su yi mu koyi abun hubasa da ake cewa amma mu gaskiya mu kokari dai mu tarbu gaba kuma Allah kama mana wani
haka zalika an yi wasanni a babban birnin Yamai AS Garden National ta shahidan D Football Club ta gaya ta jihar Dosu da ci 4-1 sai AS Fan ta babban birnin Yamai da ta yi wa GS Adar ta birnin ta bugun kawo yuka 4-1 Geri ta Yamai din ta shakashi 1-7 a hannun Renaissance dukkan su na babban birnin Yamai yayin da Salis Sporting Club ta babban birnin Yamai ta shahi Jangorzo Football Club ta birnin Maradi da ci 3-2 ma Sony Depp ta yi mai da takwaranta ta yi mai AS Nijelek Sony Depp din ce ta yi nasara ci 2 da nema Racine ta yi mai ta sha kashi 1-3 a hannun AS Police National ta yi mai sai kuma AS Duan ta yi mai wadda ta sha kashi 1-2 gaban Gendarmerie Football Club sai dai abinda bai wa ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa daɗi ba a cikin waɗannan wasannin shine ganin cewa dukkan wasanni guda 7 an yi su ne a babban birnin Yamai yayin da aka yi ɗaya tilo kawai a garin Arlet abinda waɗansu ke cewa wannan bai yi daidai ba ya kamata a ce sauran filayen wasanni na ƙasar an yi amfani da su a irin waɗannan wasannin
gaskiya abun mu bai wada ba me bai mana ba ya kamata yanda akwai sauran kulubobin da a sauran jahohi a ce su ma ya kamata an kai musu wannan wasan sanyi da wanka kokarin da magana ya ki bude ce ya kamata kenan wasan a ce na an kai shi muna da can ma ganin kenan bai wa a ce duka wasan a roka a kai shi sanye mai
idan muka leka kasar gaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Mali ta yan kasa da shekaru 17 ta yi banza da banza da takwaranta ta Tanzania yayin da duka wannan rukunin jamhuriyar Niger ta yi 2-2 da Angola sai dai ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar Niger suna cike da takeici ganin cewa Niger din ce ke ci 2-0 har rabin lokaci kamin Angola din ta rama ci 2-0 Niger ta yi mata Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru biyu da aka yi ana yaƙi tsakanin ƴan Houthi da gwamnatin ƙasar Yemen wanda ƙasar Saudiya ke marawa baya ya bar mutanen Yemen cikin halin kunci da fama da fari mai tsanani kamar yadda shugaban hukumar agaji na ƙasar Norway Jan Egeland ya furta. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya daga lokacin da aka soma wannan rikici a shekarar 2015 zuwa yau kimanin mutane 1800 ne aka kashe yayin da wasu mutanen fiye da 8200 suka samu raunuka. Haka kuma a lokaci guda mutanen ƙasar Yemen fiye da miliyan 3 suka rasa mahallinsu yayin da kimanin mutane miliyan 19 ko a ce kimanin kashi 70 cikin 100 na daukacin mutanen ƙasar suka afka cikin halin buƙatar agajin gaggawa. Yau zancen da ake akwai fiye da mutanen Yemen miliyan 17 da ke fuskantar ƙarancin abinci mai tsanani. Yaƙin na Yemen ya jawo karyewar tattalin arzikin ƙasar da dakatar da shigowa da abinci, magunguna da man fetur. Ko da ma can kafin ɓarkewar rikicin Yemen na shigo da kusan kashi 90 cikin 100 na kayayyaki, magunguna da man fetur din da ƙasar ke amfani da shi daga ƙasashen ƙetare. Abinda wannan yake nufi shine idan dai ba a daina faɗan ba, babu alamun cewa Yemen na iya magance matsanancin halin da suke dab da afkawa cikin sa. Amurka na cikin manyan ƙasashe masu taimakawa Yemen. A watan Afrilu, Amurka ta bayyana ƙarin kusan dala miliyan 94 domin taimakawa mutanen ƙasar Yemen. Wannan ya kawo jimillar kuɗaɗen da Amurka ta taimakawa ƙasar ta Yemen da su zuwa dalar Amurka 526,000 tun shekarar 2016. Za yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ne wurin samar da abinci, ruwan sha, abinci masu gina jiki ga iyalai da ƙananan yara da ke fama da tamowa da kuma samar da kayayyakin tsafta da kuma magunguna da kuma horar da ma'aikatan kiwon lafiya. Har ila yau za a samar da gidaje na wucin gadi ga waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon faɗan. Rigingimin ƙasar Yemen ne ya haifa mata da wannan bala'in take fuskanta. Amurka za ta ci gaba da taimakawa mutanen Yemen da kuma ƙoƙarin samar da hanyar shawo kan wannan tarzoma ta hanyar shimfiɗa yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ba sa ga miciji. Amurka na kira ga duk ɓangarorin da abin ya shafa da su tabbatar da sun buɗe hanyoyi domin a samar da kayayyakin agaji da kuma na kasuwanci a kowane lungu a ƙasar. Haka kuma Amurka na kira a kan ƙasashe masu ba da tallafi da su ƙara yawan tallafin da suke badawa wa mutanen wannan ƙasar domin a samu cimma biyan buƙata. To, sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, agogonmu a nan birnin Washington DC yana cewa ƙarfe 5 saura minti 2. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A takaice, mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan harkokin tsaro HR McMaster ya faɗi yau Talata cewa bayanai game da ta'addanci da kuma barazana ga harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa waɗanda shugaba Donald Trump ya tattauna kansu da jami'an diplomasiyyar Rasha a makon jiya sun dace kuma san hakan bai yi wani lahani ga majiyoyin bayanan sirrin Amurka ba. McMaster ya ci gaba da kare bayanan da ya yi ma manema labarai jiya Litini cewa yadda kafafen yaɗa labaran Amurka suka nuna cewa Trump ya bayyana wasu muhimman bayanai ga ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da jakadan Rasha a Amurka Sergey Kislyak cewa tana yiwuwa ƙungiyar ISIS ta shigar da wasu bamabamai cikin jiragen sama ta wajen ɓoye su cikin ƙananan kwamfutoci ba gaskiya ba ne. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wani taron gaggawa a yau dinnan Talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan kwana guda bayan da kwamitin ya Allah wadai da taki-taken Koriya ta Arewa.
To madalla mun gode da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Suleiman Tarawali, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.